take ba mai maidani kuma kariya ne yanzu wucewa wai kaga babu mai gaidani ta kai wani mataki baka ambar mataki ko me nake so na samu to me ma zan yi cikin mafarki let's go
Basketball.